yana iya cewa wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni ko allahumma ajirni min ash-shaytanir rajim wa idai iya fadar haka zamu ga anan idan mai fita zai fita bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ki allahumma inni as'aluka min fadlika ya allah ina roƙonka falalakka a can da zai shiga abin da yace allah ka bude min kofofin rahamarka domin inda zai shiga gidan rahaman ne wato masallaci wuri da zai roki allah aljanna da lahirarsa da zai fito kuma zai shiga harkokinsa ne na duniya zai shiga neman abinci neman arziki to sai ya dace anan sai ya ce Allah ka sai ya dace irin wannan addu'a ya ce Allah ka bude mu Allah ina roƙonka falalaka falala anan ana nufin arziki ana nufin abinci ana nufin abin da Allah ta'ala zai ba mutum da ci da sha kamar yadda Allah yake cewa za ku zai salafa tashru fil ardi wa bitagu min fadlillah idan qudiyat as-sala idan aka gama sallah fantashiru fil ardi tukwa zu abayan kasa wabtagu min fadlillahi kun min falala allah daga allah ta adan allah sai ya kirawo abinci da zaka tafi nema a kasuwa ko gurin aikin ka sai ya kira shi fadlullah sai kira shi falala laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ga mahajjata allah ce babu laifi dan ku je hajji ku nema arziki daga ubangijinku Allah ya kira arziki falala saboda haka Allahumma inni as'aluka min fadlika kana nufin arziki cinka da shanka da abinda zaka ce da iyalanka saboda haka tunda yanzu fitowa kake daga masallaci zuwa kasuwar duniya to sai ka nemi falala in zaka shiga kuma sai ka nemi rahama sai azkarul adhan wato zikiri na kiran sallah idan kira sallah mai mutun zai yi na zikiri to shine anan ma sai ka mana abin da ya kamata ya ce na farko ya qulu misla ma yaqulu almu'azzin illa fi hayya ala salah wa hayya ala alfalah fa yaqulu la hawla wala quwwata illa billah zai fadi irin abin da mai kiran sallah yake fada sai dai in an zo hayya ala salah ko hayya ala alfalah to anan sai ya ce la hawla wala quwwata illa billah wato idan mutum ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ya faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa wanda ita shi da abin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kun ji kiran sallah to ku faɗi irin abinda mai kiran sallah yake faɗa to duk abin da ya faɗa kuma sai ku faɗi haka sannan in ya zo hayya ala salah hayya ala alfalah wannan akwai riwaya a cikin sahih muslim hadisin Umar ibn al-Khattab hadisin Umar ibn al-Khattab wanda ya zo da bambancewa wajen hayya ala salah da hayya ala alfalah shi anan ba za ka faɗi irin abin da ya faɗa ba yake cewa idza qala allahu akbar allahu akbar فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله فقال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه لكن زو اчкин صحيح ابن اчкин اчкин صحيح مسلم روايه عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يجي اذا مي كيران صلاه يجي الله اكبر الله اكبر غسي هادي سو غري غدا ود يكي نونا چوا كيران صلاه هادي سو اكي با ربا سو اكي يي با ا متسين faɗaɗe ake musu shi yasa sai haɗe su ba cewa za ka yi Allahu Akbar kai shiru sannan ka sake ce Allahu Akbar a'a yadda ka ce Allahu Akbar Allahu Akbar a faɗa guda ɗaya duk da cewa lafi jumloli ne guda biyu amma ka yi musu faɗa guda ɗaya shi yasa sai ya ce idan ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar shi ma yace Allahu akbar Allahu akbar dan da fada yake yi shiru to da sai yace idan yace Allahu akbar shi ma yace Allahu akbar sannan yace ashhadu an la ilaha illa Allah shi ma mai sauraron sa yace ashhadu an la ilaha illa Allah sannan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma mai sauraron sa yace ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan yace hayya ala salah to ana sai yace sai yace la haula wala quwwata illa billah sai yace hayya ala al falah sai yace la haula wala quwwata illa billah ya abin da annabi ya koyar kenan kada mutun yace zai karasa ce la haula wala quwwata illa billahi al azim duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar irin wannan sai ka tsaya a daidai inda ya tsaya ya san al ali al azim da shi ba ya kuma san Allah aliyun ne azimun ne amma sai yace la haula wala quwwata illa billah iya nan sai ka tsaya to la haula wala quwwata illa billah ga nan bai fadi irin abin da ya fada da cewa hayya ala salah kai yanzu kai yake kira hayya ala falah ataho atattaro zuwa ga sallah ataho atattaro zuwa ga samun babban rabo to kaga kai tunda ba kai ne mai kira sallah ba kira kake ba kai ba ka ce atattaro ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai tare da Allah wato Allah ta'ala shine zai baka iko ya baka karfi karfin hali da karfin zuciya ka gallabi shedan ba da baraka ce za ta baka haka ba karfin ka ne zai baka haka ba ka samu ka zo gurin sallah wannan tana nuna buƙatuwar bawa zuwa ga ubangijin sa ne ya tallafa masa ya agaza masa a wajen ibada kamar yanda a cikin harkokin sa na yau da kullun yake neman Allah ya taimaka masa a sana'ar sa a gurin aikin sa Allah ya taimaka masa a lafiyar sa Allah ya bashi lafiya to haka nan a wajen addinin sa ya roki Allah ya taimaka masa to ya gane cewa ta kanta ibadar din ba Allah ta'ala ya tallafa mutum ba za ta yiwu ba shi yasa muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kadai muke neman taimakon ka wato a cikin bautar nan ba za ta yi ba in ba da taimakon ka ba saboda ka sai ka taimaka mana za mu iya yakar zuciyar mu ya yaki shedan mu yaki sha'awa mu yaki dukkan wani abu da yake kararraba mu da hanyar ka da tallafawar ka ne za mu iya wannan shi yasa in ya je ya ce hayya ala salah hayya ala al falah ya sa a lokacin shedan zai ta kokarin dakire shi wasu abubuwa da kirkiran duniya za su iya kokarin rike shi dan kasuwa ne watakila hada-hadar kasuwancin za su hana shi fita wani ne wanda yake cikin harkoki na morewa na jin daɗi ya ji ba zai iya tashi ba kasala da ta rufe shi to sai ya ce la haula wala quwwata illa billah wato Allah ina neman ka taimaka min ba da dabara ta ce za ta sa in yi miƙewa in ansa wannan kiran ba ƙarfi na ne zai sa in yi miƙewa in ansa wannan kiran ba yasa Allah ta'ala a wani guri yake cewa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun fa abudhu wa tawakkal alayhi ku bauta masa ka dogara gare shi wato ka dogara gare shi ka bauta masa to sai ya fada ka lokacin da yaji ya ce hayya ala salah hayya ala al falah ثم قال الله اكبر الله اكبر sannan yace mai kira sallah yace Allahu akbar Allahu akbar kala shi kuma mai sauraron sa yace Allahu akbar Allahu akbar sun makala la ilaha illa Allah shi ma yace la ilaha illa Allah annabi yace min qalbihi ya faɗi wannan hazzuci ba kawai da fatar baki ba in har yayi haka hazzuci annabi yace da khalil janna zai shiga aljanna wannan shi yake nuna cewa sai yayi hakan da ikhlasi to abin ya zama da ikhlasi saboda babu wani aiki da ake yin shi ya karbi gurin Allah ba tare da ikhlasi ba domin asali a cikin aiki da magana da aiki duka suna buƙatar ikhlasi wa ba umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba a yi umarni ba sai da su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi to wani hadisin Umar ya yi bayanin hadisin Abu Sa'id al-Khudri na cewa idan an ce hayya ala salah hayya ala al-falah to mutum anan zai fadi zai ce la haula wala quwwata illa billah amma idan idan mai kiran sallah ya ce as-salatu khairu minan nawm sallah asuba to me zai fada to hadisin bai zo da wannan magana ba tunda hadisin Umar babu magana as-salatu khairu minan nawm saboda yana fadar kiran sallah ne na sauran salloli gaba daya a zahirin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace faqulu misla ma yaqulu al-muazzin ku fadi kamar yadda mai kiran sallah ya fada to shi ma zai fada haka tunda shi ma yana cikin abin da mai kiran sallah ya fada saboda haka in banda waccan al-hayya ala tayri hayya ala salah hayya ala falah da aka togace to babu kuma wani abin da za a togace sallan nabiyu shine ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan يقول ذلك عقب تشهد المؤذن وانا شيني ابو نبي وانا زي فدا ا cikin lokacin da yake kiran sallah wannan ya zo a cikin sunan abi daud daga abu sa'id al-khudri ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinu muhammadur rasulan wajabat alayhi wajabat lahu al-jannah wajabat lahu aljanna wanda duk zai fadi wannan to aljanna ta wajaba gare shi zai fada lokacin da mai kiran sallah yayin kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah to shi kuma zai fadi wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan wato zai fadi wannan bayan ashhadu an la ilaha illallah da mai kiran sallah ya fada shi ma ya fada wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mai kiran sallah ya fada shi ma ya fada to a daidai lokacin kuma sai ya fadi wannan wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa muhammadar rasulan wa bil islam dinan shi yasa yace yaqulu dhalika aqibat tashahhud almu'adhdhin zai fadi wannan bayan mai kiran sallah yayi ashhadu an la ilaha illallah da kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah riwayat sa'ad ibn abi waqqas riwayat sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yasma'u almu'adhdhin wanda bi ya fadi wannan da muka karanta yanzu lokacin da mai kiran sallah yayi kiran sallah shi kuma ya fadi wannan wannan ruwayar da muka karanta ta yi suna cikin sahih muslim tana cikin sahih muslim ruwayar wa ana ashhadu an la ilaha illallah ruwayar sa'd ibn abi waqqas tana cikin sahih muslim a ciki yake cewa man qala hina yasma'u almu'adhdhin wanda duk ya faɗi haka lokacin da ya ji kiran mai sallah kiran sallah mai sallah ya kira sallah sai ya faɗi haka to shine sai annabi ya ce ghufira lahu dhanbu za a gafarta masa zunubinsa ghufira lahu dhanbu za a gafarta masa zunubinsa a ruwayar ibnu khuzaima ko a lafazin ibnu khuzaima yace man sami almu'adhdhin yatashahhadu faltafata fi wajhihi faqala raditu billahi rabban ko ana ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا سيجي غفر له ما تقدم من ذنبه لفظ ابن خزيمه تو اما لفظ ده يفي انغتي شنو غفر له ذنبه وانا يفي غفر له ما تقدم من ذنبه لو بك تشي غفر له ذنبه يفي بعد ابن عرفي ان غفرت مس ذنوبه wanda ya gabata ko wanda yake ciki ko wanda zai zo amma gofira lahu ma taqaddamin zambi wannan an takaita abin zuwa ga zulubin da ya gabata mutumin da ya faɗi wannan yana da wannan falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa sannan yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabati almu'adhdhin bayan ya gama sauraron mai kiran sallah to sai yayi sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo a hadisin abdullahi ibn amr yazo a cikin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as kamar yadda yake cikin sahih muslim yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu, idan kun ji mai kiran sallah ku fadi irin yadda yake fada, thumma sallu alayya, sannan ku yi min salati, fa innahu man sallu